Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa Isra'ila. Inda zai sake neman a ƙara tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma saboda sake fadada damar sako mutanen da aka garkuwa da su a Gaza. A kuma ƙara shigar da kayayyakin agaji cikin yankin. Hakan na faruwa ne bayan da Blinken ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine. Yayin da hukumomin ƙasar ke shirin fafatawa a daidai lokacin da aka tunkari hunturu a bana. Yau mutum da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To ma'aikatar tsaron Rasha ta saki wani bidiyo a ranar Laraba wanda ya nuna yadda jiragen yakin kasar suke bude wuta akan wasu yankunan Ukraine. Dakarun Rasha sun ƙara zafafa hararan su a gabashin Ukraine yayin da lokacin hunturu ke ƙara karatowa. A can birnin Brussels, yayin taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce wasu suna tambaya kan ko ya kamata Amurka da sauran kawayen kungiyar tsaro ta NATO su ci gaba da nuna goyon baya ga Ukraine yayin da aka doshi shekaru biyu tun bayan da Rasha ta mamaye kasar ta Ukraine.
But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering.
Blinken ke ne ke cewa amsar a wannan taro na NATO ita ce ba gudu ba ja da baya. Ya zama dole dukkanmu mu ci gaba da tallafawa Ukraine.
We must and we will continue to support Ukraine.
Blinken ya kuma ƙara wasu ƙawayen Amurka ƙwarin gwiwa kan damuwar da suke nunawa cewa wasu ƴan Republican da ke majalisar dokokin Amurka na jan ƙafa wajen amincewa da ci gaba da samar da kuɗaɗen tallafin soji da Amurka take ba Ukraine. Ya ƙara da cewa kakakin majalisar wakilai Mike Johnson ya yi magana kan buƙatar ganin an ci gaba da samar da kuɗaɗe ga hukumomin Kyiv, abinda Blinken ya kwatanta a matsayin wani sako mai ƙarfafa ƙwarin gwiwa. Michael Kimmich farfesa ne a fannin tarihi a Jami'ar Katolika da ke nan Amurka, a kuma irin tashi mahangar samar da kuɗaɗen tallafi ga Ukraine ba abu ne da yake hannun Blinken ba.
There's not a great deal that Secretary Blinken from the executive branch.
Yace babu wani abu da Blinken zai iya yi daga bangaren masarautarwa. Abin yana hannun majalisar dokoki ne wanda wani sashi ne na gwamnati, kuma ƴan Republican na kokarin sasanta tsakanin su. Ko kuma aka san hakan a daidai wannan lokaci da nake magana. Farfesa Kimmich ya ƙara da cewa Blinken na aikewa da sako ne ta hanyar halartar tarukan kungiyar ta tsaro ta NATO da kungiyar tsaro da haɗin kan nahiyar Turai ta OSCE yayin da ake rikicin Isra'ila da Hamas.
And there is a kind of allegation out there or a claim out there that the US has now shifted attention to the Middle East.
Ita akwai zargin da wasu ke yi cewa yanzu Amurka ta maida hankalinta kan gabas tsakiya, ba ta kulawa da nahiyar Turai. Saboda haka ina ga zuwa tarukan NATO da na OSCE da Blinken ke yi wani yunkuri ne na nuna musu cewa har yanzu Amurka na sanar da su.
Is very firmly trying to signal that the US remains focused on Europe.
Daga jiya Alhamis da yau Juma'a, Blinken ya fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a gabas tsakiya. Ziyararsa ta uku a yankin tun bayan da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Blinken ya ce zai yi kokari ya ga cewa an ƙara tsawaita matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta saboda a samu damar sakin ƙarin 'yan Isra'ila da ake tsare da su a Gaza, a kuma samu damar shigar da ƙarin kayayyakin agaji ga Falastinawa da ke matuƙar buƙata. Babban jami'in na Amurka na ziyara a Isra'ila, zai kuma je Ramallah da ke yankin yammacin gabar kogin Jordan da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Wannan kenan. To a wani labari na daban kuma, wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da wasu ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wata magatakardar kotun da ake yi masa shari'ar, inda ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Engron ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar 3 ga watan Oktoba, bayan da tsohon shugaban Amurka ya wallafa wasu kalamai na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar magatakaddar hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'a da ake yi na karar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar ana da zargin Trump da kare yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da kulle yarjejeniyoyi sai dai tsohon shugaban na Amurka wanda dan jam'iyyar Republican ne ya musanta aikata ba daidai ba to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka yanzu a madadin Julie Letters Gresham da Fiona Nandudu da suka hada shirin sai kuma Cindy Sen wacce ta hada asalin rahoton ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu